Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu kasattacin masu aikata laifuffuka, kama da yin kudaden jabu, fashi da makami, satar mutane, satar motoci, masu sayan kayan sata da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Samuel Damilola Adegbuye ne ya gabatar da masu laifuffukan a gaban taron manema labarai.
Today we are parading 47 notorious suspects who were arrested in connection with cases of armed robbery, cases bordering on kidnapping, burglary and stealing, and other vices.
Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Samuel Damilola Adegbuye, ya ce muna gabatar muku da mutane 47 da ake zargi da aikata fashi da makami, masu satar mutane, masu fasa gidaje da sata, da ma wasu laifuffuka da dama. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya roƙi jama'ar jihar Oyo da su tsegontawa jami'an tsaro masu laifuffuka da maɓuyarsu. Daga nan sai na ji ta bakunan wasu masu laifuffuka da sayan kayan sata.
Yes, my name is Femi Fawaya. I was arrested for unlawful possession of the Nigerian free currencies. I used to photocopy it with color photocopy machine.
Dan shekaru 68 da haihuwa, mai farin gashi ga kai da fuska furfura, Mr. Femi Fawaya ya ce an kama shi ne da kudin jabu na Nigeria. Shi yake buga su da wata na'ura.
Sunana Abdullahi Adamu.
Me ya kawo ka na headquarter 'yan sanda ta jihar Oyo?
Abin da ya kawo ni nan headquarter 'yan sanda ta jihar Oyo, na zo a goma shi ne sayan mashin. Wayannan sun sata mashin, ga su wayanda aka gama bayani da su yanzu nan. Sun saida ma wannan Allah Hassan, shi kuma ya saida mini.
To kai baka san cewa mashin din sata bane?
Eh, gaskiya to yanzu ko na ce ban sani ba, ai bani ita.
Shekara nawa kana sayan mashin ga wannan Allah Hassan?
Ga wannan bai wuce shekara daya ba, fara ganin mu junan shi. Amman wajen wani bakanike ne nake ganin shi. A wannan lokacin ya an kama bakanike mashin, shi kuma shi ke jan Hausa dumban jin yarbanci.
To daga ina kake fitowa?
Daga Niger State.
Kai ina sunanka?
Sunana Aizu Gido.
Gaskiya ne kika sadan mishi mashin?
Eh, gaskiya ne ina sadan mishi da mashin.
To wannan mashin ina ka same shi?
Ga susan da yaro ne, in sun bani zan kira shi zan sayar mishi.
Suna ba ka kyauta ne ko kana sai gare su ne?
Za su sayar mun ne sai wannan mai sai.
To ka san inda suka samu mashin din?
Eh, wani lokaci ba su kiya mun. Gaskiya ne suna samu ba, sai su je mun ga kaya.
Amma an ce mashin din sata ne?
Kwarai. Na sata ne, eh, an gaya mun.
Kuma ka yarda?
Eh, na yarda.
Abubuwan da an ka gano ga masu laifuffukan sun hada da motoci samfurin Camry da Honda, firjin, babura, na'urori masu kwakwalwa, wayoyin salula, kudaden jabu, bindigogi, kirar gida da waje da dai sauransu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.